Sweet Lady Mary Esther Lester Bowhead wakes in the morning with her breakfast in bed. I tried to help her, but I did not know how. I tried to love her, but it's all over now. Nothing left to comfort me except a sunny day. Step one more tale is told. With every turning, one more sight to see. Sweet Lady Mary's seen the last of me. A lesson is learned, I never come this way again. I'll steal away, steal away.
da 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 da